A zaman da aka gudanar kan kasafin kuɗin a ƙarƙashin shugaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa, Sanata Muhammad Sani Musa, an tantance shirye-shirye da manufofin waɗannan hukumomi da duba da kila su fuskanci ƙalubalen kuɗi a baki, inda aka ba su shawara su yi ƙoƙarin wuce waɗannan manufofin domin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa ya ta'allaka ne kan haɗarancen kuɗi daga cikin gida da waje, da kuma kuɗaɗe da ake samu daga mayar da hannun jari don cike giɓin da ake hasashe. Wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki, Shu'aibu Idris Miƙati, ya yi nazari a kai.
Idan muka dubi ikirarin gwamnati, ababe guda hudu ko biyar da gwamnati ta yi ikirari a kansu. Farko, maganan farashin man fetur da akan hagu a ƙarƙashin ƙasa a sayar. A yanzu kasuwar duniya tana karɓan kowane ganga guda ɗaya a kan dala 81. Gwamnatin Bola Ahmed Tinubu tana tunanin farashin man zai ci gaba da zama a kan dala 81 kowace ganga, sannan tana tunanin za ta yi amfani ne da farashin dala 79.7. Na biyu, tana tunanin hauhawan farashi, wato abinda muke kira inflation kenan a turanci, zai tsaya a kan kashi 21% a cikin shekaran. Tana tunanin kuɗin canji na ƙasashen ƙetare, musamman dala Amurka. Tana tunanin kowace dala za a sai da majama'a akan naira 750. Hakanan ta yi ƙirarin cewa za ta kashe kaman naira triliyan 9 wajen tafiyar da mulki a cikin shekaran ta 2024. Ta kuma yi ƙirarin koɗin kayan cewa za ta yi amfani da naira triliyan 8 wajen bada ayyuka ko yin ayyuka na cigaban ƙasa. Daga ƙarshe, tana tunanin za ta samu kuɗaɗen shiga daga hanyoyin karɓoɓin haraji da gwamnati take da su, kamar naira triliyan 13. Sai ta fahimci cewa za ta iya samun gidi wajen abinda za a kashe in aka dangana shi da kuɗaɗen za a samu na shiga. Saboda haka, za ta ciwo bashi na naira kusan triliyan 9 don ta cike wannan gidi.
Shugaban kwamitin kula da hanyoyi, Sanata mai wakiltar jiga a maso yamma, Babangida Hussaini, ya ce lallai kiyasin abinda ake warewa yawancin hukumomi baya isa.
To, ni zan yi magana ma musamman abin da ya fi shafata ma'aikatata. Kamar yadda kika sani, Najeriya tana da titi na gwamnatin tarayya kilo 36,000, kuma a kiyasin da aka yi na kuɗaɗen wannan tituna ya kai triliyan 18. Amma idan kika kalli abin da ake warewa domin gyare-gyaren titunan, a kasafin kuɗi na bana an saka naira biliyan 25. Ina naira biliyan 25 za ta gyara tituna na kilo 36,000?
Shi ma Sanata Saliu Mustapha, mai wakiltar jihar Kwara ta Tsakiya, ya nuna cewa abin da ake warewa harkar noma, wadda take ɗaya cikin hanyoyin samun kuɗin shiga a kasafin kuɗin, ya yi kaɗan.
Mu ma haka abin ta dame mu, domin shekaru bayan da wuce da aka samu wani zoma a Malabo, duk shugabannin kasashen Afrika suka zauna suka ce lallai in za a samu ci gaba da ya kamata a harkar noma ko kuma duk abin da ya shafe ministry din agriculture, dole a samu kashi 10% kenan na kasafin kuɗin ƙasa, a samu kashi 10 a dinga baiwa harkan noma ko aikin gona.
Shi kuwa ministan kula da kasafin kuɗi, Wale Edo, ya yi amanna da shawarwarin 'yan majalisar, inda ya ce mai yiwuwa ne gwamnatin tarayya za ta kawo buƙatar ƙara yawan kasafin kuɗin shekara 2024, amma idan ta samu ƙarin kuɗaɗen shiga da ta ayyana za ta samu. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.